الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيو لاربا شابير قواتن زلقادة هجرة نبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم شكرا دبودايا dari hudu da 43 wanda ya dace da 15 ga watan 6 shekara ta 2022 miladiya haihuwar annabi Isa da Maryam alaihi salam za mu ci gaba da karatun nahwu a cikin littafin nazmu matnil ajr rumiyya wallafar sharafuddin al-amriti rahimahullahu ta'ala wanda ya waƙi littafin ajiruma to za mu tashi sabon babi babu la al-amilati amala inna wannan darasi kuma shi ne darasi na 30 daidai satin da ya gabata mun yi bayani akan wato al-mustathna al-mustathna wanda ya daga cikin al-mansubatu dama muna daga cikin al-mansubatu mun yi al-marfu'atu sai muka shigo al-mansubatu wanda in mun kare su zamu shiga cikin al-majruratu to abin da yasa ya kawo wannan babu cikin al-mansubatu saboda inda ya gabata mun yi darasi akan inna cewa inna tadkhulu ala al-mubtada'i wal khabar fatansibu al-mubtada wa yusamma ismaha sai a kira ta sunanta wa tarfa'u al-khabara wa yusamma khabaraha wannan shine aikin inna takan samu mubtada mai al-mubtada da al-khabar cikin al-marfu'at to idan inna ta shige su yadda muka karanta a baya to shi mubtada sai ta mai nasaba ya yanzu ya tashi daga mubtada ya koma sunan inna shi kuma khabar sai ta masa raf'a shi ma ya tashi daga khabaru mubtada ya koma khabaru inna to akwai la mai irin wannan aiki nafsu shay abinda inna kai shi take yi illa suna da bambanci wajen sharuɗa da ka'idodi ita la ba haka take yin aiki ba dole sai da wasu sharuɗa da zamu ambata da malamai suka ambata ita suke kira da la annafiya lil jins tana kore jinsi na afaradu na mubtada an fahimta ko shine take korewa kamar yadda zamu ga misalai akan haka to shine mallan yace wa hukmu laka hukmi inna fil amal fansib biha munakkaran biha tasal mudafa naw mushabiha al mudafi kala gula mahadirin mukafi لكن إذا تكررت أجريتها كذاك في الأعمال أو ألغيتها تمال يتي وحكم حكمت لا إتوت لا أنك عاملات أما أمل إن تنا أيكي إلا أيكي إن تو حكم لا حكمت لا كحكم إن shine kamar hukuncin inna fil amali wajen aiki na li'irabi al'amalu ana yana nufin amaliyata li'irabi amaliyatun i'rabiyya shi ake magana ana fansib biha kai nasaba ga dala munakkaran suna munakkari ba ma'rifa ba biha da ita kuma ittasal biha kuma sunan da yake yayi ittisali da italadin ba a samu fasili tsakanin su ba. To daga wannan sai malaman nahau akwai littafi al-Gurra sharhi ne na alfiya alfiya ta Ibn Mu'ti ba ta Ibn Malik ba. To a ciki yayi bayani cewa akwai sharuɗa da malamai suka ambata guda hudu sai sun cika sannan ne la za ta yi aikin inna. Sharadi na farko shine an takuna nassan fi nafi jinsi afradil mubtada. Ita la din nan ta zamo nassi wajen kore daidaikun mubtada. Misali a in ka ce rajulun ka kaddara haza misali rajulun hadirun, anan ka tabbatar da halarta ga wani mutum wanda yake ayyananne guda. To sai ga zan kana son ka shigar da la sai ka ce la rajula hadirun, to anan ba wani mutum kwaya ɗaya kake korewa ba, a jinsin rujula kake korewa na afradu na shi mubtada din nan na shi rajulu. Ba'ana ba wani mutum wanda ya zamo halarci la zaidu wala amru wala 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 wala. To sai an samu wannan ma'ana in yanzan ka shigo da la amma abinda ta kore abu ne kwaya ɗaya muayyani to ba za ta yi aiki ba. In kana nufin mutum ɗaya ka kawo na kira makasuda to anan ba za ta yi aiki ba, sai dai ka ce la rajulun hadiran. Ba za ka ce la rajula ba, hadiru. Sharadi na farko kenan. Sharadi na biyu shine da sunanta da labarinta suka ce an ya kuna na kira taini, dukkanin su kowanne ya zama na kira, sunanta ya zama na kira, labarinta ya zama na kira. In suka zama ma'arifa dukansu to ba za ta yi aiki ba. In ɗaya ya zama ma'arifa ɗaya ya zama na kira ba za ta yi aiki ba, za a jefar da aikinta. Shi ne yake ishara da shi a nan fansib biha munakkaran. Ashe kaga la ma'arifatan. In ka ce aliyun hadirun sai zan kana son ka kori, sai ka ce la, to na sai ka ce la aliyun hadiran, ba za ka ce la aliyya hadirun ba, saboda aliyu ma'arifa ce. Mafhum haza? Sannan sharadi na uku suka ce Allah tufsala bainaha wa baina ismiha, ka arabe ta tsakaninta da sunanta, ka asa fasila. Shine abin da yake nufi na ittasala biha. Shi khabar din nata ya zan ya sadu da ita. An gane? Ya an samu fasuluha. Sai suka ce ba za ta yi aiki ba. Ba za ta yi aiki ba. An gane wannan? Ina misali? Kun shiru. Kamar faɗin Allah ta'ala wace aya za mu kawo? La fiha gaulun wala hum anha ko yunzafuna, duk an karanta. To shigowa da fiha anan kaga fasulu ne tsakanin gaulu wanda shine khabarula ismula, an gane, da ita ladin. To shi yasa ba a ce la fiha gaula, saboda fiha din nan an samu fasulu. Inda an cire ta aka ce la gaula za a ce la gaula, amma tun da an yi takadimin fi aka shigo da shi aka raba su, to shi yasa can sai aka wa gaulu rafa, sai aka bata aka yi jifa da aikin itala. To wannan shine abin da yake nufi da cewa ittasala biha. Sharadi na uku
suka ce Allah Allah tuqurana bi harfi jarri ka agwa mai italadin da harfin jarra misali in kace najahatu bila ta'abin salin sala ta'abani asabani amma shigowa da bi din nan ka hada ta da la to shi yasa ta'ab ya zama majruri bila ta'abin amma inda ka cire bi kace najahatu misali la ta'aba zaka ci a wajen da ka ce bi to sai ka ce bila ta'abin to wannan sharuɗa sai sun cika sannan ita la za ta yi aikin da zamu faɗa in ba a samu ba to za ta yi aiki ba to takan zo hali guda uku ai ga yanayin jumla jumla ta takan kasance hali guda uku shi wannan mubtada abin nan sunanta da labarinta wani lokaci sunanta yana tahowa mudafun wani lokaci yakan zo shibhu mudafun wani lokaci kuma yakan zo mufradi ma'anan mufradi shi ba mudafun ba sannan ba shibhu mudafun ba to shine zai bayani anan mudafa naw mushabih al mudafi takan zo ta shiga ga sunanta sunanta yana halin arraba shi arraba shi zuwa ga mudafin ilaihi au ko kuma mushabihal mudafi ko kuma ya shiga ga jumla wanda yake tayi kama ga ana kiranta da shibhu mudaf to ga misalin na farko ya kawo ma kala gulama hadirin mukafi mana yaron mutunin nan mahalarci bai zama mukafi mai sakawa ba butuli ne in an mai alkhairi baya sakawa to kaga gulam mudafin ne akai idafasa zuwa ga hadirin to yakan zo a haka saboda haka gulam anan shine sunan la annafiya lil jins mukafi shine khabaru la annafiya lil jins marfu wancan ko mansu to in yazo a wannan hali shi sunan nata hukunci ne shine hukuncin nasaba shine la kadin nan ismiya ce zaka iya fadan haka domin akan kaddara ta da ma'anan mithlu mithlu la gulama to shi yasa ake karanta da ismiyatun ana ana tawilin ta a bata ma'anar suna to la sai ka ce harfu harfu nafi lil jins haka zaka fada harfu nafi lil jins mabniyun ala sukuni gulama ismu la mansubun wa alamatu nasbihi al fathatu zahiratu ala akhirihi li annahu mufradun wa huwa sahihul akhiri ko wa huwa mudafun hadirin mudafun ilayhi majrurun wa alamatu jarrihi al kasratu zahiratu ala akhirihi li annahu mufradun wa huwa shima sahihul akhiri mukafi mukafi'un ni to an shafi hamza saboda wazani mukafi sai ka ce khabaru la marfu'un wa alamatu raf'ihi addammatu zahiratu ala akhirihi li'annahu mufradun wa huwa sahihul akhiri wa huzifat alhamzatu li daruratil wazni to wannan shine to shibhu mudaf misali zaka iya cewa la qabihan amaluhu mahbubun la qabihan amaluhu mahbubun ne fasara shi ne fasara shi la qabihan amaluhu mahbubun mahbubun subhanallah mahbubun na'am la qabihan isma'a jayidan la qabihan amaluhu mahbubun na'am zai ruza
ne Maimuna nawa.
Eh?
Maimuna nawa ko mugu aiki.
Nan.
Aikin sa ba abun godewa bane ba.
Maimuna nawa. Aikin sa? Iswa gyara ake son kai.
Ba abun so bane.
Mahbub me ma'anan mahbub? Mahbub ba so ba. Mahbub ba hubbu an gace ba. Hunaka farqun baina al-hubbi wal mahbub. Al-mahbub ismul maf'ul. Eh? Wanda ake so. To qabihan fa saboda ai gwara gwari. Kila za ku yi fahimta. Qabihan me ma'anan qabihan? Mutum maimuni shi ake nufi. Ai la rajula qabihan, akwai kaddara rajula a wurin. Eh? Ba ku fahimtar larabci. Mutum maimuni aikin sa ba abin so bane. Kwana su. Eh? To duk sanda ka ji larabci ka tsaya a wallan ka duba. Shin an zo da komai ala aslihi? Hal hunaka mahzufun yuqaddar? Duk sai ka hararo danga abubuwa. Kamin ka fassara jumla ko hadisi ko aya a wallan. Kana son kai tafsiri sahihi. Ba wai iya zahira abin da dai kai ji zaka ce to ai kaza ake nufi. A ba haka bane. Larabci ba Hausa bane. Eh? Eh, saboda yana kunshi da balaga da fasaha da adabi. Duka larabci ya kunsa. Eh, to in ba ka da hazzi a wayannan bangarorin sai ka samu matsala. Kai kawai dai ga kanan. Ka zama kaman yamshi mukibban ala wajahi. In an shahi baka iya ganewa, in an canza baka iya ganewa, in an kawo abu ala khilafil asli baka iya fahimta. Akwai abin da za a kawo amma an zo da shi ala khilafil asli. Asli kaza ne. Amma sai aka zo da shi saboda wani dalili. To dai haka mata ana fahimtar wa'annan abubuwa a larabci. To qabihan din nan shine ismu la, sai ka ce la. Eh? Harfu nafi lil jins ko nafiyatul lil jins. Al jins afradil mubtada mabniyun ala sukun. Qabihan din nan sai ka ce ismu la mansubun wa alamatu nasbihi. Eh? Al-fatahatu zahira ala akhirihi li'annahu mufradu wa huwa sahihul akhiri amaluhu amaluhu. Eh? Eh? Na'am? Mudabun ilayhi kum? Kamin mudabun ilayhi? Mushabihu? Aytakillahi. Na'am? La laysa khabar. Amaluhu fa'ilun marfu'un li sifati al-mushabbaha wa huwa qabih ko li ismi al-fa'il qabihan din can shi yay rafa aka amalu din nan. A fahimta? Fa'ilun marfu'un wa alamatu rafihi ad-dammatu adh-dhahiratu ala akhirihi rufi'a li ajali qabihan din nan. هو الذي سبب له رفعا وهو مضاف والهاء مضاف اليه محبوب ان شي كما مين نعم شي كما لي رابين سنام خبر ولا تو يا ذاك يدا شي عمله كما Wain shuru? Nan. Mahbubun. Subhanallah. Amma mai ta miraran. Mahbubun bil raf'i. Me le irabinsa? Wai shiru? Nan.
Fa'il ne.
نائب الفاعل ني ko ba san naibul fa'il ba me asalin maganat da min ba haka ne asali me asalin larabcin ashe agwai aiki asalin larabcin yaya kamata a ce domin mirdi jumla akai ba haka ya kamata a ce ba to ma huwa al-asl
Amalu rajulin.
Fassara muna
amalur
rajul rajuli na'am
aikin namiji
na'am
alqabihi wannan wai amalur rajulin qabihi
na'am
aikin namiji wanda yake ba mutumin kwalena ba
na'am
laysa mahbuban
to ai mahbuba ka baka kawo shi yadda ake so shi mun ce naibul fa'ili saboda haka duk abin da za ka kawo muna buƙatar fa'ili mabniyun lil majhul ana buƙata nan ko yin shiru aslul kalam لا يحب الرجل عمله قبيحا اي با اسم متنن da aikin sa yayi muni to wannan jumla ita ce aka mirde sai aka ce la qabihan amaluhu mahbub saboda wani dalili aka karkata daga wancan aka dawo wannan eh to wannan shine abin da yake fada to akwai lokacin da kuma zaka iya ganin ita ladin ta maimaitu an maimaita ta to shine yace lakin idza takarrarat ita ladin nan in ta maimaitu tare da sunan nata ajaraita haka zaka to sai ka gudanar da ita kamar wancan hukunci da ya gabata lokacin da ka fade ta farko kuma ka sake maimaita ta tare da sunanta da labarinta kina hawo yau zaka yi nasaba hawo yau zaka yi nasaba fil a'mali wajen aiki na li'irabi aw algaitaha in kuma ka gara ma kana iya kai jifa da ita sai zamba dole kenan sai ka ambace ta ba to shi ne zai bada misali
kala akhun wala abun wansib aba to ya kai shi karshe ko
to sai ce wa inda ifradi ismiha a lokacin da kuma ka kawo sunanta mufradi baka kawo shi a wancan hali guda biyu da ya gabata ba baka shigar da baka raba sunanta ya zama mudafun ba kuma bai zama shibhu mudafun ba shike nufi da ifradi anan ba'ana ka kawo shi kwaya dai misali kace la rajula hadiru kaga ana rajul baka yi idafar sa ba kuma laysa sifatan lil mudaf ba sifa bane ga mudafi to ya zaka yi na sai ce ilzamil bina to nan kan lirabi ya canza nan sunan la da ita da la dun mabniyai ne amma gini na irin murakkaban kamar adadi na tarkibi irin su salasata ashara ko salasa asharata masalan ko arba asharata ko arba'ata ashar to wannan zaka ji malaman nahwu na cewa mabniyun ala fathi juz'i, ana itibarin su kamar matsayin kalma ɗaya ce, shi yasa sai a gina su. Mun yi adadi ai mun karanta wannan ka'ida cikin al'awamilul jurjaniya, mun karanta. To zaka suna cewa mabniyun ala fathi juz'i. To yanzu anan dala da rajula dukkanin su mabniye ne, kuma bi itibarin cewa kamar kalma ɗaya ce. An gane wannan? Haka ake itibarin su, kuma a mahallin rafa suke, wato kamar suna matsayin mubtada dukkan su. Mabniye ne amma za a yi musu li'irabi na mahalli, hadir din nan sai ya zamo labari da shi mubtada. Gashi mubtada, misali la sai ka ce harfu nafiyin lil jinsi mabniyun ala al-fathi, ala sukuni kai. Hadira sai ka ce ismu la mabniyun ala al-fathi, in ka gada ma kai wannan, in ka gada ma kuma ka ce la hadira mabniyun ala fathi juz'ihi fi mahalli raf'in mubtada, hadirun dinnan sai ya zama khabarun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dammatu adh-dhahiratu ala akhirih. To haka ake li'irabin sa. Kun ga ya saba mu wancan, shi wancan yana bangaren mu'arabai, shi na mudafun ko kuma mudafun shibhu mudaf. Wannan ane ma maganar idan ka kawo shi mufradi, ma'ana ba kai idafa sa zuwa ga mudafun ilahi ba, kuma ba a kawo shi a matsayin shibhu lil mudaf, to sannan za ka yi wannan li'irabi. Ko ka yi shi ala tafsili la nafiyatun lil jinsi mabniyun ala sukun, hadira ismu la mabniyun ala al-fathi, mabniyun ala al-fathi, hadira ismu la mabniyun ala al-fathi, sai ka ce wala wasmuha fi mahalli raf'in mubtada, hadirun dinnan sai zama khabarun marfu'un lil mubtada wa alamatu raf'ihi ad-dammatu adh-dhahiratu ala akhirih. In kuma shortcut kashi kake son kai kawai la hadira dukkan sai kace mabni ala fathi juz'ihi, yadda ake yi wa can wancan adadi, adadi murakkabi at-tarkibul adadi. Yawwa, mabniyun ala fathi juz'ihi fi mahalli raf'in mubtada, saboda haka li'irabin sa ya koma al-i'rabu al-mahalli. Kwai shi al-Qur'ani irin su kalla la wazara, la wazara, to irin wannan ne, saboda wazara din nan mufradi ne. Me ma'anar mufradi? Ba mudafun bane kuma ba shibhu mudafun bane, shi yasa aka ce la wazara. To la din nan nafiyatun ce lil jinsi mabniyun ala sukun, wazara ismu la mabniyun ala al-fathi, to sai ka ce wala wasmuha fi mahalli raf'in mubtada, dukkanin su mahallin mubtada suke. To shi ne abin da yake nufi murakkaban, yace sun zamo dukkan su a matsayin kamar tarkibi na adadi. Me ma'anar murakkaba? Ma'ana za a kalle su kamar matsayin kalma ɗaya ce. To shi ne yace aw raf'ahu munawwanan, in ka ga dama kuma kai masa raf'a amma kai masa tanwini. Kai masa raf'a, kai masa tanwini. To wannan ya koma ga waccan ka'ida ce ta farko, waccan baiti yace laki idza takarrarat ajraitaha kaza fil a'mali aw algaitaha, a yayin da aka samu la, aka samu sunanta, kuma aka sake yin adabi, aka sake maimaita ta, to zaka iya yin raf'a ga sunan nata sai kai tanwini,
shine yace kala akhun wala abun la akhun wala wala abun la akhun hadiran wala abun hadiran shi da takadiri an gane yawa ko kuma la akhun hadirun wala abun hadirun tunda a wannan ana ganin kamar an yi jiba da ita ladin an ba ai imalin ta ba ba ai aiwatar da ita ba to kana da wannan dama la akhun aga akhun anan la sai ka ce annafiya lil harfu nafin lil jins akhun mubtada marfu'un la ana mulghatun la amala laha bata da aiki akhun sai zama mubtada saboda haka la din nan sai ka ce harfu nafin lil jinsi mulghatun la amala laha mabniun ala sukun akhun shine mubtada sai ka kaddara masa labarin sa idan ka kawo shi a matsayin marfu'i kenan wansib in kaga dama kuma kai nasaba ga aba ga shi aba akhun na farko kai masa rufa amma wanda kai adabi sai kai masa nasaba sai ka ce la akhun wala aban bit tanwin wala aban to wannan ya halatta fuska biyu kenan aidan ko sai ce wa in tarfa akhan to shi wancan na farko in kai mai rafa'a wa in tarfa idan kai rafa'a akhan ga shi wancan akhan la tansiba to ba za ka yi nasaba ba to wancan shi muka yi kuskure kenan wansibi bari mu gani la akhun wala abun abun wan sib abun aidan to kala akhun wala abun wannan ita ce fuska ta farko wan sib din nan aban din nan kai nasaba ga abu idan kai fataha ga shi akhun in ka ce la akha to ya halatta ka ce wala aban al fathu ala al awwal wan nasbu ala al thani la akha wala aban bit tanwin ga na biyu wannan tanwini shi zai nuna nasaba ce to fuska ta biyu kenan sai ce amma wa in tarfa akhan in kai rafa'a ga akhan kace la akhun kenan ko to la tansibi ba za ka yi nasaba ga shi yawa kenan ba za ka ce mi la akhun wala aban to haza mamnu'un ahana wannan sai dai kai fataha ga na farko kai nasaba ga na biyu ko kai rufu'a ga na farko kai rufu'a ga na biyu to wannan su ne fuska guda nawa ya ambata guda uku kusan guda shida ne har wannan da aka hana amma su guda biyar duka malaman nahawu sun halatta su to cikin wa'anda bai fada ba akwai yi musu fataha gaba daya shine al-fathu alal awwal was-sani la akha ba akhan ba fataha an kace la akha wala aba la akha wala aba al-fathu alal awwal was-sani aidan sannan ita bai ambace ta ba ko ya ambaci rafa as-su gaba daya la akhun wala abun
sannan akwai fataha ga shi na farkon da kuma rafa'a ga na biyu la akha wala abun sannan aka sinsa akwai fataha ga na farko sannan ayi rafa'an na biyu la akha wala abun sannan akwai fataha ga na farko da kuma nasaba ga na biyu ma ambace shi dazu la akha wala aban wanda su ne fuskoki guda biyar wanda an ka hana la akhun wala aban ita ce cikon na shida to shi yasa suke ba da misali ga la haula wala quwwata kaga irin waccan ce in ka ce la haula wala quwwata kaga al-fathu al-awwal was-sani sannan zaka yi musu rafa'a la haulun wala quwwatun zaka yi fataha ga na farko kuma kai rafa'a ga na biyu la haula wala quwwatun bit tanwin sannan zaka yi akasin sa al-fathu al-awwal wa rafu ala sari la haula wala quwwatun sannan zaka yi fataha ga na farko wan nasbu ala sani sai ka ce ya la haula wala quwwatan to wannan dai ya halatta abinda bai halatta ba la haulun wala quwwatan hada la yajuzu kuma qur'ani ma ya ambaci wasu daga cikin su ina aron mami ka ba da ayi na'am irin su la lagawa fiha wala ta'sima kaga al-fathu al-awwal was-sani agari ba na saba ba kai ko fata hari takilla wala ta'sima an kace ko akwai kira wala ta'siman kaji ta fata duka akai bus sannan ga la bai'un fihi wala khullatun kaga shi ma ayi duka ayi damma ayi rafa'a rafa'a to wannan zaka samu daidaikun su a cikin alqurani an kawo wannan to shine yake ambata ana saboda haka muna da fuskoki guda biyar al-fathu al-awwal was-sani ar-rafu al-awwal was-sani ko na farko kamar la akha wala aba na biyu la akhun wala abun fathu al-awwal wa raf'u al-thani la akha wala abun raf'u al-awwal wa fathu al-thani kamar la akhun wala aba fathu al-awwal wa nasbu al-thani la akha wala aban wannan duk sun halatta amma la akhun wala aban to shine malamai suka ce haza mamnu bai halatta ba al-irabi to shine yace wa in tarfa akhan la tansiba in kai rafa'a ga akho da farko to kar kai nasaba ga abun wa haisu arraftasmaha lokacin da ka kawo sunan la amma kuma ma'arifa to farfa anan sai ka mai da shi marfu'i yawa kamar la aliyun ba za ka ce la aliya ba saboda aliyu ma'arifa au fusila ko kuma aka yi faslu tsakanin itala da sunan nata kamar waccan aya la fiha gaulun a gani to shi ma farfa shi ma kai mai rafa shi yasa aka ce gaulun ba ce lafi ha gaula ba wa nawwin kuma kai tanwini kai tanwini tunda rafa za kai dan in kace misali la aliyu to sara mabniya ba marfu'i bane ya zama madmum sai kace la aliyun bin nakar kanakara shi walzam ko waltazim takarara la kuma a wannan lokaci in ka kawo sunanta ma'arifa wajibi ne sai kai adafi ga misali nan kala aliyun hadirun wala umar hadirun shima anan bai halatta dai kace la aliyun hadirun ba a larabci bai halatta ba dole sai kai adabi tunda ma'rifa ce amma inda na kira ne ya halatta misali la rajula hadirun to wannan shine ka ismiyatul la sai kace annafiya lil jinsi mulghatun mabniyun ala sukun aliyun ismun marfu'un bil ibtida'i wa alamati raf'ihi ad-dammatu adh-dhahiratu ala akhirih li annahu mufrad wa huwa sayful akhir hadirun khabarun marfu'un wa alamati raf'ihi ad-dammatu adh-dhahiratu ala akhirih li annahu mufrad wa huwa sayful akhir wala wa waw al-ataf wala nafiyatun lil jinsi mulghatun mabniyun ala sukun umar aha ma'tufun ya sheikh ma'tufun marfu'un wa alamatu rafihi ad-dammatu adh-dhahiratu ala akhirih li'annahu mufradun wa huwa sayyihul akhir wa ma'tufun ala al-marfu'i marfu'un wa sukina li daruratil wazni wa umar saboda wazni wala lana 'abdun wala ma yudakhar to mun ba mu da wani bawa a gun mu ko ba mu da wani abu da za a aji komi ba mu da to shi ma irin wancan ce wancan bambanci kawai wala ma yudakhar shi an kawo shi jumla fi'iliya akai adafinta ga wala lana 'abdun ba kawo jumla ismiya la annafiyatu lil jins ko mulghatun lana ne lana ne le rabil la labun harfu jarrin harfu jarrin ce mabniyun ala al-fath akan ce la akan ce li mabniyun ala al-fath wa na damirul fa'il mabniyun ala al-sukun fi mahalli jarrin majrurun bila abdun mubtada'un marfu'un wa laysa fa'ilan mubtada'un marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dammatu adh-dhahira ala akhirih an gani abinda yasa aka ce aka kawo lanadin aka gabatar da jari da majrur saboda abdun nakira ne wala yujuzu libtida bin nakira ma lam tufitka inda zaidin namira to bai halatta dai a ce wala abdun kuma ai tanwini sai dai a kuma waccan kaida ta farko wala abda kenan sai ladin ta yi aiki an gani to ba abdu tunda na kira ne sannan ba a kawo shi bisa waccan kaida ta farko ba ayi ilga illa to shi yasa aka gabatar da wannan saboda na kira din ta samu takhsisi irin su walillahi mulkus samawati misali kaga aka kawo wannan aka gabatar da lillahi din don ayi takhsisi to shi yasa ita ma na kira din da ana so ai taksisin ta shi yasa aka ce walala na abdun dan ka saba ma kaida to me labarin sa wa habaruhu muqaddar taqdiruhu mawjudun walala na abdun mawjudun shi za a kaddara wala wa wa wal aqafi مبني على الفتح لا النافية للجنس ملغاة أيضا أنغاني ما الاسم الموصول ومعناه الذي ولا الذي يدخر وإن شئت تقول كما نكرة أي ولا شيء موجود يدخر كل جائز ba ma ce ta korewa ba larabci abba ka gane ba hmm to wannan kenan ko ka ce nakiratun mabniyun ala sukun ko ka ce alismul mausul bi ma'ana allazi ka ce nakira ma'anahu shay'u yuddakhar fi'lun mudari'un mughayyiru siga وهو مرفوع وعلى مترفه الضمة الظاهرة على آخره لتجرده عن الجازم والناصب ولخلوه عن ني التوكيد ونون النسوة وهو صحيح الآخر وسكن لضرورة الوزن ونائب الفاعل محذوف تقديره
ai kaddara huwa yayi Allah ya saba dace eh to wannan shine ma'anar la al'amila amala inna tana aiki irin aikin inna to saboda haka mun ji auju hunata mun ji farko mun ji sharuddanta guda hudu sannan mun ji cewa sunanta da labarinta yana da fuska kusan guda uku fuska ta farko ko ya zama mudhafun a same shi da mudhafun mudhafun ilayhi ai idafar sa kenan ko ta biyu ko ya zama mushabihul lil mudhaf yayi kama da mudhafi to a fuskokin nan guda biyu duka hukuncin lirabin sa annasu da ya gabata an bada misali akan haka fuska ta uku shine yazo mufradi shi ismula me ma'anar mufradi ai Allah ya kuna mudafan aw mushabihan lil mudafi to anan sara mabniyan sara mabniyan amma ginin shi irin gini ne na murakkabi tarkibul adadi tarkibul adadi to sai hali na karshe wanda muka tsaya a kansa shine idan aka kawo ladin kuma aka maimaita ta to ita take da wayancin hukuncin hukunci guda biyar da muka ambata ko aujuhu guda biyar la akhun wala abun misali dinna ko kuma la aliyun wala hadirun duk hukuncin ɗaya ne abinda aka faɗa ga wancan shine a wannan an gane ko yawa shine kana da damar kai musu fataha gaba daya an gane ko muddun dai sunan ba ma'arifa bane shi aliyu din nan saboda ya riga zamo alimi ya zamo ma'arifa shi yasa aka nawwana shi tunda ya ce wa nawwin waltazim waltazim takararala amma zaka iya fataha ga al-awwal wasani zaka iya raf'a ga al-awwal wasani zaka iya fataha na farko kai rafa'a ga na biyu zaka iya rafa'a ga na farko kai fataha ga na biyu sannan zaka iya fataha ga na farko kai nasaba ga na biyu sune fuskoki guda biyar ta shida ita ce mamnu'a wannan fuska mamnu'a ce wace fuska shine arrafu al-awwal wan nasbu ala thani to wallahu a'lam kai tambaya sai ai نعم 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 بابو ايتلا كلا كلاش ايتم برقون كراتو من فدا akwai mai aiki irin aikin inna akwai la al'amilatu amala laysa ita kuma aikin laysa take yi me aikin laysa laysa me aikin laysa alaysa Allahu bikafin abda shine tarfa'ul mubtada wa tansibul khabara min akhawati kana ku ka manta to akwai lawar da ke irin wannan aiki ba ita ce wannan ba kuma ita ma nafiyatun ce diligence sai dai bambancin ita da wagga ita wannan muqayyada ce da'iman ita takan zo ne li nafi afradil mubtada ita kuma waccan tana iya zuwa ta kore afrad na mubtada kuma tana iya zuwa kuma akan taqayidi a gani tana iya koyi muayyani misali zaka iya cewa la rajulun fid dari kuma kana nufin mutum daya amma wannan la ce al'amila amala laysa shi yasa kai rafa'a ka gani ga shi rajulun din nan ko kuma la fid dari rajulun in ka so kai takhsisi da kuma hasri ka fahimta ai yawa ko la zaidun hadiran to saboda haka ita waccan mubtada rafa'a take masa labari sai ta mai nasaba akasin wagga saboda shi waccan shine aikin laysa shi yasa aka kira ta da al'amilatu amala laysa ita kuma wagga takan yi nasaba ga al-mubtada wa tarfa'ul khabara kaga da bambancin su eh ita wannan koyaushi sharadi ne sai ta zo tana nafayi ga jinsi ba ta kore muayyani indai ana son ta yi aiki amma ita wacce al'amilatu amala laysa ba sharadi bane tana iya zuwa ta kore jinsin mufradi mubtada tana iya zuwa kuma ta kore kuma muayyani dan zaka iya cewa la aliyun hadiran kaga ali muayyani ne kuma zaka iya cewa la rajulun fid dari yazan babu wani mutum kaga nan kayan nafyu afradi jinsi afradil mubtada to wannan shi ne dan kakka je duk inda ka ga la kai kai ta dora ma sunan ta nasaba ba ka abu yake ba zaka kalla akwai amila mai aiki na amala inna akwai amila amala laysa mun ji ko wace aikin ta da kuma kuncin ta wannan shine Usaimi banda waccan wanda ka shiga ga aiki kuma ba ita ake magana bane ita wanda ka shiga da ayyuka daban take irin su wala taqrabu zina misali to wannan la ba ita ta ba irin wannan ta ba ita kaga ga suda ita take shiga waccan kuma ta da shiga ga aiki ita ta nahayu ake kiranta la annahiya la tafa'al kaza sannan akwai la za'ida sila irin su la uqsim to suna cewa sila ce a ambace ta li taukidil ma'ana ay uqsimu bi yawmil qiyama an kawo ta ne don a karfafa zanci to haka wasu malaman nahawu suke ambata wallahu a'lam na'am shikenan akwai tambaya ko yaushe sai ku zama kamar yan firamari a nahawu sai an kaba jiki in baka sau dan ga abubuwa ba to kaga kana da saura gabe da sana arabiya insha Allah in ne karatu haka so yayi ma sauki to ka bi wannan kofa to da ka bi wannan kofa shike ba larabcin da ba za ka karanta ka gane ba in an yi kuskure za ka gane duk wanda ya yi shi ko a littafi yake ko wani na ya faɗe shi sawa'un malami ne jahili ne ɗalibi ne ko ma waye saboda kai ka'ida ka sani ita kuma ka'ida duk wanda ya saba mata sunan abin da ya kuskure an gane saboda duk abubuwan rubuce da suke baka da izinin ka zo da wani sabon abu ka'ida ce hanya ce da zaran ka kauce shi ke dan ka samu matsala to abinda wasu ba sa ganewa kenan saboda haka ƙarya ne mutum ya ce ma wai zaka gane karatu baka san wannan hanya wallahi ba gaskiya bane.
kowaye
eh kowaye ai ko son kake yi ka san misali halayen mutane dole sai ka san yaren su kamar aje a dauke ka ne kai a jefa ka cikin wata al'umma baka jin komai nan su in sun yi yare baka ji to me za ka gane ya dangane da su to haka yake in kana son ka gane Qur'ani da Sunna da duk abin da ke da alaka da su to ka karanci Larabci shine kofa shine mifta eh to amma mu sai muka akasa wai Qur'anin muke fara koyo da hadisi sannan mu dawo daga baya sannan mu dawo mu karanta Larabci eh ka ganshi da Bukhari ka ganshi da Riyadus ko hadisi ko kalma an ka fada mai sai ya rubuta fassara kaga wannan ai bala'i ne musiba ne in mala ya ce ya ja hadisi bai iya ja daidai bai iya ja to amma in kai dubara kai kokari ka rike arbiya din nan kar tare littattafan wani ya tada ma hankali bar shi ta karatun abin da yake karatu kai rike Larabci dai sai ya shekara goma yana karatun su waye hadisi waye kuma kai masa gyara ya ja hadisi kace ba haka bane kai mai gyaran ja kai mai gyaran fassara saboda kai kana da sirrin Larabci in an shahi abu ka gane in abu ya zo alal asli ka sani in abu ya zo ala khilafil asli ka sani shi kuma komai bai sani ba sai abin da malami ne ya gaya to fassarar malamin tana iya zamowa daidai tana iya zamowa kuskure ba sharadi bane dan kana malami in ka zo ka zauna duk abin da zaka fassara ma dalibai daidai ne mai yiwa akwai kuskure akwai sabaqul lisan akwai abin da ma baka ma fahimce shi ba yana faruwa kai kuma shi na kan riki to a dage a san Larabci shi zai taimaka maka ka fahimci komai cikin sauki ba tare da kawo wahala ba eh to shi yasa za ka ga wasu sun shekara 30 ko dullabul ilmi ba su zamo ba saboda wannan hanya da mai ta'alimi ya ce an bari sun barta ba a bi ta ba to amma kuma sai ka ga dalibai gurin hanya suke duk wanda ka samu na hauka ne mai lirabi sai ka ga ya gudu wai bai iya harda eh in ka same luga shi ma ya gudu to wallahi kan bai yaudari kan in dai har karatu muke so na gaskiya to mu jajirce Allah ya sa mu dace subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh